Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin mara zamani ta cikin shirin Jamhuriya dauke da ci gaban labarin da muka kawo mai sauraro a shirin mu na yan zazu wanda yake zuwa karfe 10:12 na rana zuwa karfe 1 inda muka kawo mai sauraro ci gaban labarin da muka kawo masa a bayanin yanda aka yi zargin wata mata ta rutsa kan kishiyarta da babban kwano na bogaji ballagaji a can a yankin karamar hukumar Madobi inda a bayan muka kawo mai sauraro yanda ta wakana tsakanin wadancan abokan zama guda biyu har ma da dagacin garin da kuma mai gidansu gaba daya ita kuma mara lafiyar da aka maka wa kwanan take asibiti karkashin kula har likitoci ba ma ta iya magana ba ta san halin da take ciki ba wanda kuma ake zargin ta yi abin take komar jami'an tsaro tun a wancan lokaci bangaren kungiyoyin kare haƙƙin dan adam kuma ta Human Rights Foundation of Nigeria da suka shiga cikin al'amarin suka yi alƙawarin za su bibiyi al'amarin tun daga gaban yan sanda har zuwa gaban alƙali to tun a safiyar dai mun yi kokarin yin tabin alida ita wannan mata da take gidan asibiti kasancewar rahotanni sun nuna cewa ta fara samun sauki amma dai hakan namu bai cimma ruwa ba hakan ta sa a yanzu muke tabin alida shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam din ta Human Rights Foundation of Nigeria Alhaji Muhammad Abdullahi Bello gidan kai wanda tun a baya suka yi lashi takobin cewa za su bibiya al'amarin tun daga gaban yan sanda har zuwa gaban alƙali a wannan karan za mu so mu ji ina aka kwana a bibiyar taku dangane da wannan batu
to alhamdulillah kamar yanda muka faɗa da farko mun fara daga zuwa asibiti ne kuma asibitin nan da muka je mun ga an fara dan samun sauki kadan to tunda mutumin da har yanzu yake emergency kaga ai Allah na tuba sai dai ta bakin Bahaushe a ce akwai sauki to bayan mun je daga nan asibiti to shine kuma yamma tana yi muka wuce can Madobi wajen jami'an yan sanda to mun je ganin DPO saboda mun je latti magariba ta yi to ba mu samu DPO ba kuma muka ce muna son ganin DCO ma ba mu same shi ba saboda haka sai aka hada mu da wani jami'in dan sanda a cikin su mai mukami ko SO ne ko TYC ne da babban san waye a ciki ba saboda haka alhamdulillah mun zauna mun tambaye su cewa to ya mun zo akan maganar case din wannan ne na mutanen kauyen Burji sai suka ce mana to yanzu abin da za a yi shi ba zai iya cewa komai ba saboda IPO mai bincike shine alhaqu shine zai gaya mana ga inda aka tsaya a ga matsayi da aka tsaya ga shi sai muke tambaya to shin case din nan an kai shi kotu ne sai suka ce mana ai an kai shi kotu sai muka ce wane kotu sai suka ce mana magistrate to daga nan tunda mun ga dare yayi shine yanzu nan muke so mu kama hanya mu je mu tabbatar da wannan maganar a magistrate shin case din nan yana magistrate shin da aka kai kotun nan an kira ɗaya daga cikin su wanda aka yi wa raunin kuma waye ya je tsaya a abin nan tunda mu da lauyoyin mu muka je saboda haka shine muke so mu je mu yi wannan binciken mu tabbatar cewa in wannan case din hakika an kai kotu ne to mu kuma sai mu yanzu za mu je kotun mu bincika mu ji shin da aka kai case din nan da suwa bangaren ita mai wanda aka raunata suka zo aka je kotun da su in babu kuma tun daga lauyoyin mu to kaga anan mu kuma sai mu ga me ya kamata mu yi me za mu dora akan abun kuma ta wace siga za mu shiga wannan shari'a wannan shine abun da ake ciki yanzu in mun dawo daga Madobin Allah da dan jarida za mu zo maka da cikakken labari
to mai sauraro mu din ma dai ba zan yi kasa a guyuwa ba za mu ci gaba da bibiyar wannan al'amari ta bangarori daban-daban kama daga gabar ita wannan kungiya ta kare haƙƙin dan adam Human Rights Foundation of Nigeria da ma gabar kotun idan dai har gaban abin ya kai ga zuwa gaban alƙalin kenan domin jin yadda za a yi wannan shari'a da kuma yanda za ta gudana danganin an fitarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da laifin murar zamani ta cikin shirin Jamhuriya